Ok, comment a-t-il dit? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر بير gawatan al-Muharram hijra annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1440 daidai da 15 ga watan September shekara miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 29 cikin jerin girkasusuwan karatun littafin al-Istiqama walafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici ta fuskar fahimtar aqidar salaf wajen fassara sunayen Allah subhanahu wata'ala da siffofin shi madaukaka da kuma bayanai akan wasu abubuwa dake da alaka da haka Ibn Taymiyyah ya mana doguwar muqaddima inda ya kawo ka'idojin da ya gina littafin akai sannan ya fara maganganu daki daki akan littafin Ar-Risalatul Qushairiyya ta al-Imam Al-Qushairi inda yake mai da martani akan wasu maganganu dake cikin littafin domin karanta wata gaba wanda yake tattaunawa akan ta a inda har magana ta kai ga yayi bayani akan cewa waɗannan maganganu da Abul Qasim al-Qushairi ya kawo lalle sun saba wa asalin abin da salafiyar sufa yake akai wato sufaye na farko ba akan wannan tafarkin suke ba ta fuskar sunayen Allah da siffofin sa ta fuskar yadda suke kallon tauhidi da yadda suke mu'amalantar sunayen Allah a karkashin haka kuma ya sake tattaunawa akan cewa ba zai yi a kafa hujja wajen tabbatar da danganta irin wannan magana ga sufaye da maganganun sufaye na baya ba da ya kamata a kafa hujja ne da maganganun sufaye magabata amma sufaye na baya suna da matsaloli baya ga matsaloli ma kuma daga cikin su din an dauko wani ne wanda yafi kowa matsala akai hujja da magana sa shine Al-Husayn bin Mansur Al-Hallaj wanda insha Allah idan mun kai karshen wannan tattaunawa zamu tsaya mu tarjuma sa gurgudan hali zamu tashi a inda mallan yake cewa wa aqbahu min zalika an yu'tamada fi itiqadi awliya'i llahi fi usuliddin ala kalamin lam yunqal mithluhu illa anil Hallaj yace daga cikin abin da yafi wancan na bayan muni shine a ce ana so a yi bayanin aqidar waliyai waliyai na Allah subhanahu wataala mecece aqidar su sai zan madogara game da bayani akan aqidar su wani zance ne wanda ba a samu irin shi daga wani mutum ba illa anil Hallaj sai daga wannan mutum Abu Mughif Al-Husayn ابن منصور الحلاج وقد قتل على الزندقة حلاج وندا ما لم ننسى من ننسى سكي إجماعي أك كشيشي أبسا أن كش زنديكي وندا يبترجع دين المسلمين أشكرا تدري أكود ترى بين هجر من زم الله صلى الله عليه وسلم كما إذا زم ذو مجي إن شاء الله زامي وكان تكأي تترجم سد بياني أكن muhimman abubuwa da suke da alaka da rayuwarsa musamman saboda har a yanzu ƴan dariƙun sufaye suna ci gaba da girmama wannan mutumi da ganin shi a matsayin wani gwarzo a matsayin shahidi da kuma zaka dinga jin irin maganganun shi suna ƙara kara kaina a tsakankanin su suna kaiwa su kawo akan irin maganganun shi na ittihadiyya na wadatul wujudi na shatahat maganganu irin wanda zaka ji babu ladabi tsakanin mutum da Allah din nan duka irin maganganun sa ne to Hallaju har yanzu yana da tagomashi a cikin ƴan dariƙun sufai to zaka ji wane ne Hallaju kuma wane irin mutum ne shi sannan suna yin kokarin su ƴan dariƙun sufai su yi ma malaman irin su Ibn Taymiyyah raddi da sharri cewa su Ibn Taymiyyah ne kawai suka zo suka ce Hallaju mutumin banza ne to zaka ji daga malaman da suka gabaci Ibn Taymiyyah da shekaru da dama irin su Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin littafin shi المنتظم في تاريخ الملوك والأمم يترجم سذاك جاء بند يرويتو لإسنادوجي haka al-Imam al-Hafid al-Khatib al-Baghdadi a cikin tarihu Baghdad, haka Ibn Khallikan a cikin Wafayatul A'yan, waɗannan duka sun girma Ibn Taymiya, wanda za a iya cewa ma yayi kusa da Ibn Taymiya daga cikin su shine Ibn Khallikana, wanda sanda ya rasu Ibn Taymiya yana raye. Ibn Taymiya yana da shekara 20, Ibn Khallikan ya rasu shekara ta 681, yayin da shi kuma Ibn Taymiya an haife shekara ta 621, kaga shekara sun rayu da juna shekara 20. To amma a lokacin Ibn Taymiya bai zama wannan gwarzon malamin da yake bayani ba, balantana a ce maganganun shi ne yake debowa. To balantana kuma su Ibn al-Jawzi da ainihin al-Khatib al-Baghdadi da makamantansu. To duk waɗannan Ibn al-Jawzi, Khatib al-Baghdadi, Ibn Khallikan, al-Imam al-Zahabi, Ibn Hajar, duk waɗannan malaman zaka ji maganganun da suka faɗa, wanda suka hakaito daga mutanen da suka yi zamani da Hallaju, cewa wani irin bataccen mutum ne shi al-Khatib a cikin al-Tarikh Madat Baghdad, al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wal Umam, haka nan Ibn Khallikan a cikin Wafayatul A'yan, da maganganunsa da waɗanda ya ɗauko daga al-Kamil fi Tarikh na Ibn al-Athir, haka al-Imam al-Zahabi a cikin Siru Alamin Nubala, haka Malam Ibn Hajar a cikin Lisanul Mizan. Allah ya tsare mu, zamu zo mu ji wannan insha Allah. Amma a takaice sunan shi Abu Mughif al-Husayn Ibn Mansur, ana mishi laƙabi da al-Hallaj, an ce da ba ma guje ne kakanninsa suka musulunta, asalin su mutanen ƙasar Iran ne, a wani gari da ake ce mashi al-Bayda shine asalin garinsu. Daga ƙarshe malaman zamanin suka yi ijma'i akan cewa wannan mutumin batacce ne, halakakke ne, haka aka kama shi aka tsire shi da ransa, aka yi ta dukan shi har sai da ya mutu. Daga baya aka kona gawan, aka watsa tokan ma a cikin teku gaba daya. Allah ya tsare mu. Wa ahsanu ma yaquluhu an-nasiru lahu, shi Hallaju mafi kyan abinda masu goyen bayansa kuma su kokarin kare shi suke faɗa, innahu kana rajulan salihan, sai su ce mutumin kirki ne, sahiha suluk, mutum ne wanda yake da halaye masu kyau, lakin ghalaba alaihi alwajdu walhalu, sai dai ya shiga cikin wani hali ne na gaibuba na ganawa da Allah, sai wannan halin ya galabaice shi, hatta asara fil maqali, har ya dinga tuntube a maganarsa. Ma'ana su kansu masu goyen bayan shi sun yarda cewa maganganun akwai tuntube a cikinsu, amma dai suna bashi uzurin cewa ba a cikin hankalin shi yake ba. To ko idan ya zamana su ma sun yarda cewa maganganun da yake yi ba a cikin hankalin shi yake ba, to mafi karancin hukunci shine a ce maganganun ba abin lura bane su, ba hujja bace kenan, mafi karanci kenan. Walam yadri ma qala, suka ce bai san abin da yake fadi ba. Wa kalamus sakaran yutwa wala yurwa, maganan mutumin da yake cikin maye ai nade ta ake, ba a ruwaito ta, ba a zuwa a bada labarin ta, ballantana a kafa hujja da ita. Fal maqtulu shahidun wal qatilu mujahidun fi sabilillah, suka ce a gurin su shi da aka kashe shi Hallaju to shahidi ne, wanda ya kashe shi kuma yayi jihadi dan ɗaga kalmar Allah, dan kare, dan hana faruwan wannan barna ta ci gaba. Da ma yaquluhu man yansibuhu ila al-makharij, wannan kaji zancen fa waɗanda suke goyen bayan shi kenan. To karka kuma kalli zancen wanda suke jingina shi zuwa ga ficewa daga addini. Wa khaltal haqqi wal batil batil, masu danganta shi zuwa ga cewa ya cakuɗa gaskiya da ƙarya. To kaga su maganganun su za su fi bada hujja akan rashin halascin aiki da zancensa, in ya zama masu goyen bayansa ma sun ce maganganun ba su da makama, saboda bai san abin da yake faɗi ba, saboda ya ruɗe. To ina kuma ga waɗanda dama ba su ba shi wannan uzurin ba, suna ganin shi a matsayin ɓatacce, a matsayin fasiki, a matsayin zindiki, a matsayin wanda ya yarda. Kaga min babi aula, ya zama maganganunsu ba za su ba shi mafita ko su ba da fuska akan akalli maganganun ba. Malam ya ci gaba da cewa walaysa ahadun min mashayikh at-tariqi la awwaluhum wala akhiru, babu wani mutum daga cikin shehunan tariqun sufai banda na farkon su banda na ƙarshen su, babu wani a cikin su a zamanin nan farko ko wani a cikin su a zamanin na ƙarshe yusawwibul Hallaja, wanda yake cewa abinda Hallaj yayi daidai ne, fi jami'i maqalihi, babu wannan malamin wanda za a ce ya yadda cewa duka abinda Hallaj yake faɗa daidai ne suna kan shi, domin maganganu ne irin wannan da zaka ji a yanzu mawakan su dinnan suna fara, ko a wannan zamanin in mulura fitowa suke su ce ƙarya ne su ba haka suke nufi ba. To irin wannan maganganun ne, maganganun raini ga Allah, maganganun nuna wa Allah bai isa ba, rashin arziki, rashin mutunci, rashin kunya, wanda baka iya maimaita su sai ka ji gaban ka na faduwa. To irin wannan maganganun gaba ɗaya babu wani mutum dake da hankalin shi lafiyayye daga cikin shehunan ɗariƙu, sawa'un na can baya ko na nan kurkusa, wanda yake cewa abinda Hallaj ke yi daidai ne, babu wannan. Bal ittafaqatil ummatu ala annahu imma mukhti'un, gabaki ɗaya al'umma sun haɗu ne akan cewa ko dai alal aqal, abu mafi ƙaranci na hukunci shine a ce kuskure ne maganganun, wa imma asin, ko kuma a ce saban Allah ne, wa imma fasiqun, ko kuma a ce fasiki ne, karkatacce ne, wa imma kafirun, ko kuma wanda suke ganin kafiri ne ma gaba ɗaya. Dukkanin maganganun shi suna yawo ne tsakankanin waɗannan matakai guda hudu. Mafi ƙarancin su shine cewa kuskure ne, sannan biye da shi cewa sabo ne, laifi ne, sannan biye da wannan cewa fasikanci ne, karkata ce, sannan na ƙarshe waɗanda suke ganin kafirci. To kaga babu wanda yake ganin ta madain didi. Wa man qala innahu musibun fi jami'i hadhihi al-aqwali al-ma'thurati anhu fa huwa dallu. Ibn Taymiyyah yace duk mutumin da yace Hallaj waɗannan maganganun da ake ciratowa daga gare shi gaba ɗayan su daidai ne, babu shakka wannan mutumin ya fada cikin bata, wannan mutumin bata ce ne, bal kafirun bi ijma'il muslimina, kai shi ma mutumin da zai yadda da waɗannan maganganun gaba ɗaya shi ma kafiri ne kamar Hallaj da ijma'in musulmai. Wa idza kana kadhalika, to in ya zama haka al'amarin yake, kaifa yajuzu an yuj'ala umdatan li ahli tariqil lahi, yaya zai zama ya halasta a bisa wannan surar a ɗauki Hallaj a matsayin madogara, a matsayin abin kafa hujja, a matsayin reference ga mutanen da suke cewa suna bin tafarkin Allah. Kalamun lam yu'thar illa anhu, ya za a zancen da ba a samu ba sai daga Hallaj, ya za a yi riko da wannan zancen a matsayin shi ne hujja game da gane aqidar ƴan ɗariƙan sufayi, ba zai yiwu ba. Wala yuzkaru fi itikadi mashayikh tariqillahi kalamun absatu minhu wa akthar, ya zama ba za a ambaci wani zance daga wanin shi ba a cikin mashayikh shehunan ɗariƙun sufayi, ba su da wani kalamin da yafi zancen da yafi wannan zama absat, mai sauƙin fahimta, wa akthar, wanda yafi wannan yawa ko yafi wannan daɗi, a ce sai dai maganar shi babu wata magana da za a kawo. Yaushe za a ce maganar Hallaj ce kawai hujja wajen fahimtar tafarkin sufayi, bayan sufayi da kansu ba su yadda da abin da yake a kai ba, wanda ma suka yadda da abin da yake a kai sun ce sun yadda amma kuskure ne, shi mutumin kirki ne amma maganar kuskure ce, to ya za a ce maganar shi tace hujja, kaga ba zai yiwu ba kenan, lalle a nemi wata hujja wacce tafi wannan inganci. Wa huwa ma qala fi, Ibn Taymiyyah yace zancen nashi wanda ake ishara cewa shi ne hujja game da gane Allah, to ga zancen nashi zaka ji shi da matanin shi. Wannan zance Ibn Taymiyyah ya ɗauko shi daga littafin ne dai na Ar-Risala Al-Qushayriya, a inda shi Abul Qasim Al-Qushayri yake cewa akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Muhammada bin Muhammad ibn Ghalib qala sami'tu Aba Nasr Ahmada bin Sa'id Al-Asfanjani yaqulu, wannan malami mai suna Abu Nasr Ahmad ibn Sa'id Al-Asfanjani ya kulu, aka ce an ji shi yana faɗan, qala al-Husayn bin Mansur, yace Hallaj ya ce, shine al-Husayn dan Mansur, yace alzamal kullal hadatha li'anna al-qidama lahu, Allah ya lazimta wa kowa ya zama hadisi, ya zama farare, Allah ya tirsasa mahaltu gaba ɗayan su su zama fararu ne, li'anna al-qidama lahu, saboda siffar al-qadimu to tashi ce shi kadai. Wannan magana Hallaj ce, zaka ji akwai gaskiya, akwai karkata, akwai rashin bin abu yadda ya kamata, akwai sabawa manhajin ahlus sunna wajen kafa hujja doguwar magana ce zamu karanta ta ibn timiya zai bi daya bayan daya zai kwankwadita gaba 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 ko ce fadi malaha wa ma alaiha amma yanzu asalin matanin maganar ne yace alzamal kullal hadatha Allah ya lazimta wa kowace halitta ta zama farariya li annal qidamal saboda kasancewar shi qadimun to nashi ne shi kadai fallazi bil jismi zuhuru duk abin da za a ce ga jiki ya bayyana nashi ana ganin shi da jiki jiki wanda ake iya tabawa fal ardu yalzamu to wannan dole ne ya samu wato bujurowa ta tabbata gare shi akwai sanda zai kasance ko kuma sanda zai zama babu shi wallazi bil adati ijtima'u duk abin da ya zama hada hada ne jini da tsoka da kashi da hanji da wane ne adatu abubuwa daban-daban aka harhada sannan aka samar da shi fa quwaha tumsiku to karfin waɗannan kayan hadin su suke tabbatar da shi wanda suka lalace dole ya gushe yana bayanin me yasa sauran halittu suka zama hadisi ne saboda da haka aka hada su jiki ne dan haka yana da lokacin samuwar shi yana da lokacin gushewar sa abubuwa ne daban-daban aka hada don haka akwai lokacin zamanin karfin su akwai lokacin raunin su akwai lokacin gushewar su wallazi yu'allifuhu waqtun duk abin da yake da lokacin samuwar sa yufarriquhu waqtun to za kuma ayi lokacin wargajewar sa da shudewar sa wallazi yuqimuhu ghayruhu duk abin da ya dogara da wanin sa faddaruratu tumsikuhu to za a samu lokacin da zai zama akwai lokacin da dole zai wayi gari shi wancan da ke rike da shi ta musu zai kawar da shi wallazil wahamu yadhfaru bihi duk abinda za a iya risko shi da tunani fataswiru yartaki ilai to ana iya siffanta shi amma Allah tunda ba a riske shi da tunani ba za a iya siffanta shi ba waman awahu mahallun adrakahu ainu wanda duk za a ce duk wani abu da za a ce wani wuri na iya daukar sa a ce gashi yayi stationing a wani wuri adrakahu ainun tambayar ina yake za ta iya riska inda yake waman kana lahu jinsun talabahu bi kayfin wanda duk yake da jinsi za a ce namiji ne ko mace ko mutum ne ko aljan ko ice ne ko dabba ko kaza to talabahu bi kayfin za a iya sanin shi da ya yake da tambaya ya yake kaji irin zancan sai ci gaba da cewa innahu subhanahu la yudhilluhu fawqun shi Allah madaukakin sarki babu wata sama da take yi masa irwa wala yuqilluhu tahtun babu wata ƙasa da take mishi da take iya daukan sa wala yuqabiluhu haddun babu wata katanga da take fuskantar sa wala yuzahimuhu indun babu wani bigire dake kai kawo tare da Allah wala ya'khuduhu khalfun babu wani baya dake biye da Allah wala yahudduhu amamun babu wani gaba dake iyakance inda Allah zai tsaya wala yuzhiruhu qablun babu wani gaba na lokaci yanzu wancan gaba na amam na waje babu wata qablu dake take bayyana shi wala yuflihi ba'd ba'd ko kuma a ce wata baya ta lokaci wanda take ainihin wato kauda shi walam yajma'ahu kullun duka bata tattara shi ba walam yujiduhu kanu kuma kun fa yakun bata samar da shi ba walam yufqiduhu laysun kuma laysa rashin abu bata hana samuwar sa ba wasfuhu siffar Allah la sifata lahu ita ce siffar ba siffa wa fi'iluhu aikin Allah la illata lahu babu dalili ganin dama ne kawai wa kaunuhu kasancewa Allah la amada lahu babu iyaka tanazzaha an ahwali khalqi Allah ya tsarkaka daga samun duk wani hali ko yanayi irin na halittunsa laysa lahu min khalqihi mizaj babu wani abu da ke cakudewa da Allah cikin halittunsa wala fi fi'lihi ilajun babu wani makawa ko waraka daga aikinsa bayanahum biqidamihi, Allah ya bambanta da halittu ta kasancewa shi shi kadimi ne, kama bayanuhu bihuduthihim, kamar da suka bambanta da shi kasancewa su kuma hadasi ne, su kuma sababbi ne. In kulta, in kace mata yaushe ne, faqad sabaqa alwaqta, in kace yaushe Allah ya fara, sai a ce maka Allah ya riga yi lokaci. Faqad sabaqa alwaqta zatu, zatin Allah ya riga lokacin. Wa in kulta huwa, in kace Allah shine Allah, falha'u walwawu khalqu, wannan ha'i din da wawun din su ma halittu ne, da haka ba za su yi sifanta Allah ba. Wa in kulta, in kace aina, a ina yake, faqad taqaddama almakana wujudu, to samuwa Allah ta riga yi samuwar wuri. Fal hurufu ayatu, harufan da kake magana da su kake tambayan ina Allah yake, ko yaushe Allah ya faru, ko ina ne kaza, su kansu halittu ne, ayoyin Allah. Wa wujuduhu isbatu, samuwar Allah shine tabbatarsa. Wa ma'rifatuhu tauhiduhu, sanin Allah shine kadaita shi. Wa tauhiduhu tamyizuhu min khalqi, tauhidin Allah shine bambance Allah daga halittu. Ma tusawwiru fil awhami fa huwa bi khilafi, duk abinda kake surantawa cikin tunaninka to ya saba wa Allah. Kaifa yahillu bihi ma minhu bada, yaya ma za a yi a ce wani abu wanda daga Allah ya faru a ce wai ya riski Allah, au ya udu ilaihi ma huwa ansha'a, ko wani abu wanda Allah ya halitta a ce ya koma ga Allah. La tumathiluhu al'uyun, idan ba sa iya riskarsa. Wala tuqabiluhu adh-dhunun, zato baya iya fuskantarsa. Qurbuhu karamatu, kusancin Allah shine karamar da yake wa mutane. Wa bu'duhu ihanatu, nisancin Allah shine idan ya wulakanta mutum. Uluwuhu min ghairi tawakkulin, daukaka Allah ba tare da hawa wani wuri bane. Wa maji'uhu min ghairi tanakkulin, zuwan Allah da zai rana alkiyama ba tare da ya cira ta daga inda yake bane. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, shine Allah na farko, shine kuma na ƙarshe, shine bayyananne, shine boyayye. Wal qaribul ba'id, shine na kusa kuma na nesa. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abu irin Allah, Allah mai ji ne kuma mai gani. Wannan duka magana hallaji ce jama'a, zaka ji ta gata nan dai haka, ba yadda ka saba jin maganganu ba. Babu aya ba, dan karshen nan kawai shine mai dadin, saboda yazo da aya, ba haka bane? To irin wannan maganar su kuma su suke girmamawa cewa ya san Allah. Amma ba zance ne irin na Allah din shi kanshi ba, ba zance ne irin na ma'aikin Allah ba, ba zance ne na salafus salih ba, zance ne kawai wanda ko dai kamar yadda wasu malamai suke gani da gaske ne ya samu tabin hankali. To wannan maganganu ne kenan na motsatsi, ko kuma maganganu ne na wani wanda aljani ya riga, wani bataccen aljani ya riga ya shiga jikin shi, ya barkita mai hankali, kaga kuma hauka aljani ta fa hauka wiwi yayi, ba haka bane? To ko kuma tsabaragen zindiki ne, wancan maguzancin da suka gado daga iyayen shi da kakannin shi, shi yaso ya shigo da shi cikin musulunci. Zaka buka ji a tardama shi, hatta su kansu yan dariqa din su Junaidu, sai da suka kore shi daga majalisar su, suka ce wannan batacce ne, kuma an kama shi da abubuwa iri daban-daban na yaudara, irin abubuwa na rafa'ido, abubuwa na 419, dama duk wannan yana daga cikin tafarkin da manya-manyan batattun shehunne suke akai, ya sha hada baki da mutane a yi yaudara, a yi mutane rafa'ido, a yi a nuna mutane karama ta ƙarya, duk yana nan a cikin tarihin shi jama'a. Za mu faɗi wasu kuma insha Allah za mu ishara zuwa ga inda suke. To sai malam ya ce, qultu hadha al-kalamu wallahu a'lam, inji ibn Taymiyyah kenan ya ce wannan zance da kaji, Allah shine mafi sanin daidai. Hal huwa sahihun anil hallaji amla, shin wannan zance ya inganta daga hallaji ko bai tabbata ba? Ni ban sani ba, inji ibn Taymiyyah. Fa inna fil isnadi man la a'rifu halahu, domin a cikin isnadin wannan magana akwai waɗanda ni ban san su ba, ban san ana karɓar riwayar su ko ba a karɓe ba, don haka ba zan iya tabbatar da ta tabbata keke da keke daga gare shi kowa ba, sai dai ta yi kama da irin maganganun shi. Wa qad ra'aytu ashiya'a katira mansubatan ila al-hallaj, Malam Ibn Taymiyyah yace naga abubuwa da dama ire-iren waɗannan waɗanda aka danganta zuwa ga Hallaj min musannafatin wa kalimatin wa rasail na maganganu da yayi na littafai da zantuttuka da ƙananan littafai wa hiya kadhibun alayhi la shakka fi dhalika akwai wanda tabbas ƙarirai ne wa in kana fi kathirin min kalamihi thabiti anhu fasadun wa tirab ko da yake a cikin zancen shi mai yawa wanda ya inganta zuwa gare shi wanda ya inganta danganta shi zuwa gare shi ba tare da an kalli wancan da bai inganta ba a cikin wanda ya inganta akwai barna da ittirabi da rawa kafa da yawa a ciki lakin hammaluhu aksara mimma hamalahu amma su mutanen da suka biyo baya sun fake da inuwarsa sun ninga lafta mishi barna fiye da wanda ya dauka kan shi dama haka kaida take in ka zama jagoran wata barna to sai na baya su biyo maka da ƙarin barna in ka zama jagora na alheri sai na baya su biyo maka da ƙarin alkhairi to yayi barna ya faɗi munanan maganganu da waƙoƙi da zance na raini ga Allah ya shude sai kuma wasu ga dinga fakewa a ƙasan shi suna sharhin maganganun shi ko kuma su tsara maganganun munana sai su ce nashi su ce wannan ma irin magana shi ce to da an ji kuma tayi kama da magana shi ba za a yi saurin musawa ba dan an saba ganin irin wannan maganganun yanzu saboda Ibn Taymiyyah shi muhaqqiqi ne ya iya bambance cewa za a iya tantance maganganun sa wanda suka tabbata da wanda ba su tabbata ba masu isnadoji tabbatattu da wanda suke cikin asalin littafin shi da danganta littafin zuwa gare shi ya tabbata kaga wannan an tabbatar nashi wadanda kuma ba nashi ba a cikin littafin shi ba babu isnadi tabbatacce daga gare shi ko da sun yi kama da maganganun shi sai a yi taka zantsan wajen danganta mishi amma Ibn Taymiyyah yake cewa a cikin asalin nashi din akwai irin wannan barna akwai irin wannan rawar kafa da irin wannan zamiyar abin da ya faru na bayan shi ne suka lafta mishi barna fiye da wanda ya dauka wa kanshi wasara kullu man yuridu an ya'tiya bi naw'in min ash-shatay wa bammat ya'zuhu ila al-hallaj sai aka waye gari duk wani wanda yake so ya zo da wani nau'i na ash-shata wato zance na sakin baki wa bammat da munanan maganganu masu kwarankwada to irin wannan mutumin ya'zuhu ila al-hallaj in ya kera magana sai ya ce ta hallaju ne wadannan kalmomi guda biyu daga cikin musalahat na yan dariqa shatahat akwai ash-shatahu wanda galibin malaman lugha ma suka ce wannan kalmar ma ba a santa da wannan ma'ana ba sai daga baya domin asalin ash-shata ma'anar shi ne al-istirsal fi sayr sauri idan mutum yana sauri tafiyar shi ta zama ba ta tafiya fintizam idan kana cikin wani sauri haka kana so ka kai wani waje kaga zaka rasa natsuwa a cikin tafiyar ka to wannan shine asali ash-shata yan dariqa suka are shi ya zama istilahin su wanda yake nuni zuwa ga zai zo zai kawo mana zance daga Abu Hamid al-Ghazzali akan fassarar shatahu da nau'o'in sa amma a takeice agun malaman lugha suka ce yan dariqa sun ar wannan kalma dan ta yi nuni zuwa ga zance wanda ake wanda a cikin shi akwai kalmomi wanda tasduru fi halati ghaibubatin wa shuhudillahi azza wa jalla kalmomin da suke cewa idan mutum ya yi wusuli ko ya shiga cikin ghaibuba ko ya shiga cikin wata halara da suke cewa halara rahmaniya ko halara wacece ya zama daya suke da mutumin da ya sha kwaya fa wanda ya riga yayi mankas yana maganganu bai san abin da yake fara ba kaga duk abin da yake fara ba abin kallo bane ko abin aunawa to haka idan suka fita daga wannan rayuwa irin wanda ake ta dabi'a a ce wasu suka shiga wata halara daban kaman halara ta sun ga ma'aiki ko su ce sun ga Allah ko sun ga mala'iku ko suna tare da halliru ko suna cikin wata halara can daban ko sun ga wani shehi to sai kaje suna furta irin wannan maganganun marasa kan gado kuma wanda za su lazumta mutane cewa dole a yadda a karba cewa gaskiya ne to shi suke ce ma ash-shatahu sai kuma abamma daga bamman bamama ya tummu abammat wanda ita kuma bamma tana nufin wato gala idan abu yazo ya galabaici yanayi shi sa aka safanta alkiyama da fa idza ja'at bammatul kubra dan za ta galabaici komai ta rikita komai duk abin da ake na rayuwa sama ta kece kasa ta rugurguje duwatsu su narke mutane su rude wataran nasa su karata wannan shine abamma Allah ka samu cika da imani to sai ka ji duk wanda yake so ya kawo ta magana wanda idan an ji sai an rude wanda yambu min hasamu irin waƙoƙin nan da yan dariƙa suke yanzu kaji ana zagin Allah, ana aibata Allah subhanahu wataala, ana wa Allah rashin kunya, ko ana ba wani shehi hakuri wai ya tausaya wa Allah. Irin wannan mugayen maganganun sune a tsamatin ba tunda suna yin su. To duk wanda yake so wata muguwar magana, to wai sai kawai yayi ta, sai ya ce ta halaji ce. Saboda yanzu yana da wani expert akan irin wannan shedancin, yana da wani shahararre, wani professional wanda aka san shi, wanda kuma da zara an danganta mishi za a ce irin magana shi ce. Abinda suka dinga yi kenan. Wali kauni mahallihi aqbala lidhalika min ghairi, saboda kuma shi halaji bigiransa zai fi saukin karban irin wannan barna fiye da waninsa. To kaga wannan adalcin malaman salafiyya kenan. Yanzu wannan malamin raddi ake mishi, amma kaga Ibn Taymiyya ya kare shi anan cewa ba komai ne da ake cewa ya faɗa din ya faɗa ba. Allah ya gafarta Ibn Taymiyya. Wali kauni qaumin mimman yu'azzimu al-majhulati al-ha'ila yu'azzimu mithla dhalika, saboda kuma kasancewa mutane masu girmama ire-iren waɗannan munanan maganganun, to sun kasance suna girmama irin wannan zance maras kyau din nan. Fa in kana hadhal kalamu sahihan, idan wannan zance ya zama ya inganta, fa ma'anahu sahihu huwa nafyu madhhabil ittihad wal hulul, wannan zancen da ibnu da aka kawo daga Hallaju in ya inganta, to ma'anarsa tana nuni zuwa ga kokarin kore mazhabin ittihadi ne da hululi, mazhabin cewa Allah yana shiga jikin mutum. Allazi waqa fihi qa'ifatu min as-sufiyya, wanda wasu bangare na sufaye ɗan dariku suka auka cikin wannan tafarkin. Wa nusiba zalika ila al-Hallaj, wanda kuma shi Hallaju ana danganta mishi wannan tafarkin a matsayin wani jagaba ne shi a tafarkin masu aqidan al-ittihad wal hululiyya. Amma kuma wannan zancen kaga yana korewa, dan yace bai yiwa su riske Allah, bai yiwa Allah ya riske su, bai yiwa su kama da Allah ko Allah ya kama da su, kaza kaza kaza. Kaga a bisa wannan fasarar, to zai zama kenan yana kore wannan mazhabin da ya shahara a cikin su, mazhabin da kuma shi ana kallon shi a matsayin jagora ga mazhabin. Fa yakunu hadha al-kalamu min al-Hallaj, sai zama wannan zancen inda daga Hallaju ne zai kasance. Raddan ala ahli al-ittihad wal hulul, sai zama raddi ne ga masu kawo magana akan ittihadi din nan da hululi. Wa huwa wa hadha hasanun maqbul, sai zama wannan fahimta, to fahimta ce mai kyau kuma abin karba. Wa amma tafsiruhu bima yuwafiqu ra'ayi abul qasim, bima yuwafiqu ra'ayi abul qasim fi sifati fala yunasibu hadha al-kalam, in ko aka fassara ta da abinda Abul Qasim al-Qushayri ya faɗa game da sifat na Allah a can baya, magana da ita ce yake ma tattaunawa a nan, to bai dace ba a nan, ba ta dace ba. Wa qad yuqalu, ana iya cewa kuma inna hadha al-kalama fihi min ash-shatahi ma fihi, wannan zance tabbas akwai tasgaro dake cikin shi da yawa, akwai daukan kano ba gamo a cikin sa. Wa ma zala ahlul ma'rifati yaibuna ash-shatah alladhi dakhala fihi ta'ifatu min as-sufiyya, masana Allah dariqun sufaye ba su gushe ba, suna aibata, suna Allah wadare, suna tofin alatsi ne, suna tir da irin waɗannan mugayen maganganu waɗanda wasu ƴan dariqa suka auka ciki, maganganun reni ga Allah da sakin baki dinnan. Hatta zakara zalika Abu Hamid fi ihya'ihi wa ghairi, har aka samu al-Imam Abu Hamid al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi, wanda babban shehi ne na dariqa kuma ba falsafi, ya ambaci maganganu akan haka a cikin littafinsa, za mu zo mu ji su. Wa huwa qismani, yace kashi biyu ne, shatahun huwa zulmun wa udwan, yace akwai shatahu, akwai wuce makadi da rawa, akwai sakin baki wanda yake zalunci ne, ta'addanci ne, wuce makadi da rawa ne, ganganci ne. Wa in kana min zulmil kuffari, koda kuwa daga cikin zalunci ne irin na kafirai. Wa shatahun, akwai kuma wanda yake huwa jahalun wa hudhiyanun, akwai wanda kuma tsabara ga jahilci ne, rashin sanin me ya kamata a faɗa ne. Wa hudhiyanun, da zance na rashin hankali shine hudhiyan, irrational, magana wata yake kamar ta yara, kamar ta mahukata. Wal insanu zalumun jahulun, yace kuma dama dan adam yana yawo ne tsakankanin abubuwa guda biyu, zalumun jahul, sifa zalum sifa ce ta mubalaga, haka jahul ai kathirul zulmi wa kathirul jahali, kamar da Allah yake faɗa cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah yace ba da tayin amanar mu ga sammai da ƙasa da duwatsu duk suka ce ba su so ba za su iya ba sai dan adam ya ce shi zai iya a bashi Allah ya ce innahu kana zaluman dan adam ya kasance macuci ne li nafsi haka malamai suka ce jahulan kuma mara ilimi ne mara sani ne bi aqibati amri bai san me zai biyo baya ba to kuma dukkanin abin da dan adam ke samu na tasgaro tun daga kafirci shine barna mafi can sama har zuwa ta ƙasa mafi karanci wannan shine kamar a ce misali waswasi ko niyyar mugun aiki to suna yawo ne tsakanin wani abun guda biyu tsakanin jahilci da zalunci domin shi zalunci shine sanya abu ba inda yake ba ba inda ya kamata a sashi ba shirka zalunci ce saban Allah zalunci ne fasikanci zalunci ne alfasha zalunci ne duk abin da mutum yake yana yin shi ne kuma bi jahalati da jahilci da rashin sanin Allah a sa'ad da zai yi din nan to zai zama yana jahilci Allah ne sannan zai yi la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min me yake cire mishi wannan imanin ba wai ya zama kafiri bane a ya shiga cikin jahiltar Allah ne a daidai lokacin sannan zai yi wannan aiki da haka za ka ga Qur'ani yana yin abatan cewa wanda yake kaza kaza wa huwa bi jahalati bi jahalatin wa aikata sabo bi jahalatin da wauta duk sanda kuma mutum zai itirafi da zanubinsa Allah zaka ya bada labarin cewa zalunci ne rabbana inna zalamna anfusana mun cuci kanmu to haka dan adam yake gaba ɗaya dabi'a sake nan a rashin wadannan abubuwa yake yawo Allah ya tsare mu to daga dai wannan gabar ina ganin ya kamata mu dan sa dan ba dan mu ji bayanai din akan shi wannan Hallaju kafin malam ya shiga da mu wani fage daban kamar yadda ambata zamu amfani da wasu littafai akalla duwa uku ko hudu dan karanta wasu gabobi daga cikin su dan sanin tarihin nasa wannan dake hannuna littafin wafayatul a'yan ne wa abna'u amba'i wa amba'u abna'iz zaman sunan littafin kenan wafayatul a'yan wa amba'u abna'iz zaman min zawil mulki was sultan na al-imamu abul abbas shamsuddin ahmad ibn muhammad ibn khalli khan wanda ya rasu a shekara ta 681 gashi ibn khalli khan babban malami ne asalin shi mutumin kasar misra ne ya zauna kasar suriya sham kenan yayi alƙalanci wajen shekaru 20 babban malami ne masanin hadisi da tarihi kuma littafin shi din nan wafatul a'yan na daga cikin madogara karbabbiya ta tarihin manyan mazaje daga cikin sarakuna da malamai da manyan komandoji da shugabanni da ƴan kasuwa da manyan mutane a musulunci har zuwa zamanin shi yau da rasuwar wannan malami kamar shekara 700 kenan da 59 in ka lissafa cewa ya rasu shekara ta 681 ya rayu kamar shekara 73 a duniya Allah ya gafarta mishi wannan mujalladi na biyu ne takikin Dr. Ihsan Abbas a bugun Daru Sadir a kasar Beirut kasar Lebanon to gashi a lambar tarjama ta 189 a shafi na 140 yace al-Hallaj Abu Mughif al-Hussein ibn Mansur al-Hallaj al-Zahid al-Mashhur yace baban Mughisu Hussein dan Mansur al-Hallaj wannan sufin nan sananne huwa min ahli al-Bayda sunan garin su kenan al-Bayda wa hiya balda de Faris wani gari ne a ƙasar Faris a Iran kenan wana sha'a bi wasitin wal Iraq ya rayu a ƙasar Iraki wa sahiba Aba Qasim al-Junayd wa ghayruhu sai ce wannasu fi amrihi mukhtalifuna mutane sun yi sabani game da Hallaju faminhum man yubaligu fi ta'zimihi akwai wanda suke kawa matuƙa wajen girmama shi faminhum man yukaffiru akwai masu cewa kuma kafiri ne wa ra'aytu fi kitabi mishkatil anwar ta'alifi abi hamid al-ghazali faslan tawilan fi halihi alitafin mishkatul anwar na al-imam al-ghazali yayi bayani da yawa akan yanayin Hallaju wa qad i'tazara an al-alfaz allati kanat tasduru anhu kuma ya kawo mishi uzuri akan irin maganganun da Hallaju yayi mislu qawlihi kaman kaji yace ana al-haqq shine Allah ko cewa shi wa qawluhu ma fil jubbati illa Allah ba abin da ke cikin wannan rigar sai Allah wa hadhihi al-itlaqat allati yambussamu anha, yace da dai irin waɗannan maganganun wanda idan kunne yaji sai yaji dum haka, waɗanda da gazali ya kawo su yana kokarin ya kawo uzuri akan su, to gazali na daga cikin masu bashi uzuri kenan. To haka dai ya ci gaba da magana, zamu tsallake wasu, gashi yace yake cewa ya dauko wasu maganganu daga malam Ibn al-Asir a cikin al-Kamil fi tarikh. Ibn al-Asir yake cewa wa kana ibtida'u halihi ala ma zakarahu Izzuddin Ibn al-Asir, inji Ibn Khallikan, farkon al'amarin Hallaju kamar yadda Ibn al-Asir ya ambata fi tarikhi annahu kana yuzhiru az-zuhuda, da can zuhudi yake yi, wat tasawwufa, yana sufanci, wal karamati, yana bayyana karamomi, wa yukhriju lin-nasi fakihata ash-shita fi as-sayfi wa fakihata as-sayfi fi ash-shita, yakan ba mutane dan itace wanda lokacin sanyi ya kawo musu dan itacen zafi, lokacin zafi ya kawo musu dan itacen sanyi, ma'ana lokacin da ba na mangoro ba sai a ganshi da mangoro, lokacin da ba na kashu ba sai a ganshi da kashu, wa yamuddu yadahu ila al-hawa, yakan daga hannun shi zuwa sama, wa yu'iduha mamlu'atan bidarahima alaiha maktubun qul huwallahu ahad, sai sako da hannun shi sai a ga kudade na zinariya an rubuta qul huwallahu ahad a jiki, wa yusammiha darahimal qudra, sai ce waɗannan kudade ne na qudra, wa yukhbiru an-nasa bima ya'kuluna wa ma yasna'una fi buyutihim, yakan ba mutane labarin abinda suka ci jiya da daddare ko wanda suka karya da shi da safe, ko ya gaya musu irin abincin da suka bari ra'ayi musu a gida da rana, wa yatakallamu biha bima fi dama'irin nasi, yakan gaya mutane abinda suke tunani a cikin zuciyarsu, faftatana bihi khalqun kathir, sai halittu da dama suka jarabtu da shi, wannan kuma daman ɗabi'ar mutane ce, wa ataqadu fihi al-hulula, suka fara cewa Allah ne ke shiga jikin shi, wa bil jumla fa inna an-nasa ikhtalafu fihi ikhtilafuhum fil masih alayhi salam, yace sai da mutane suke sabani akan shi irin sabanin da aka yi akan al-masih, tsakanin musulmai da kristoci da yahudu kowa akwai dake kallon abu, gashi nan dai ya ci gaba da magana yace fa min qa'ilin innahu halla fihi juz'un ilahiyyun wa yud'a fihi rububiyya wa min qa'ilin innahu waliyullah wa min qa'ilin innahu min karamatis salihina wa min qa'ilin innahu mukhri'un wa mustaghshin wa min qa'ilin innahu sha'irun kadhabun, haka dai wasu suce Allah ne a jikin shi, wasu suce wali ne, wasu suce ƙarya ne, wasu suce boka ne, zance daban-daban aka samu rudani, yace wa kana qadima min khurasan ila al-iraq wa sala ila makkah wa qama biha sanatan fil hajari la yastadhillu tahta saqafi shita'in saqafin shita'an wala sayfan, sai tafi kasan makkah yaje zauna shekara guda yana jikin hajar al-aswad, baya shiga inuwa ko ruwa ko zafi ko sanyi damuna hunturu kaka, baya tashi daga wajen, yana bakin hajar al-aswad din nan da kake gani, wa kana yasumu dahara, yana azumin tsawon rayuwarsa, fa idza jaa ashau in lokacin sharuwa yayi hadara lahu khadamu khuzuma'in wa qarsan fa yashrabu wa ya'dha min al-qarsi thalatha abbatin min jawanibihi wa yatruku al-baqi, idan lokacin sharuwa yayi aka kawo mishi ruwa da wani kamar gurasa haka sai ya dan bantara kawai so uku sai ya ajiye shikenan iyaka tabin da yake ci, wala yakulu shay'an ila akhirin nahari, bari sake cin komai kuma sai gobe, ba sahur ba buɗe baki ba komai sai kuma Allah ya kai mu faduwar ranar gobe, ya ci gaba da cewa wa kana shaykh as-sufiyyati bi makkah abdullahi al-maghribi ya'khudhu ashabahu ila ziyarati al-hallaji falam yajidu, wata rana wani shehin dariqa sai ya dauki daliban shi zasu ziyarci wannan bakon shehi, da suka je falam yajidu fil hajari, sai suka tarar baya bakin hajar al-aswad, wakila kad sa'ada ila jabal abi qubais, aka ce musu ai yawo kan wannan dutsen na abu qubais da ke kusa da harami, fa sa'ada ilayhi fara'ahu ala sakhratin hafiyan makshufar ra's wal arq yajri minhu ila al ard, da suka hau kan dutsen sai suka ganshi ya tsuguna akan wani dan karamin dutse ba takalmi a kafarsa, babu rawani ko hula a kansa, yana ta zufa na diga har a kasa, wa akhadha fa akhadha ashabahu wa ada, wannan shehin sai yace kuma koma walam yukallimhu, bai magana da shi ba, wa qala yace hadha yatasabbaru wa yataqawa ala qada'illahi, wannan yana so ya zake wa al'amarin Allah, yana so ya wuce makadi da rawa, wa sawfa yabtalihi Allahu bima ya'jizu anhu, sabaru kuma sai Allah ya jarabce shi da abin da ba zai iya jurewa ba shikenan inta haka kalamu ibn al-asir to kaji irin wannan zancen ga sunan da yawa jama'a ga shi nan yake cewa yau ga ɗaya daga cikin wasu dabaru da ya taba yi wa mutane yace wa kana al-hallaju qad anfadha ahad ashabihi ila baladin min buldanil jabal wata rana hallaju ya tura wani daga cikin sahabban shi zuwa wani gari a buldanil jabal wafaqahu ala hilatin ya'maluha suka shirye wata dabara ta musamman cewa ga yadda za a yi fa kharaja ar-rajul fa aqama indahum sanatayn mutumin yaje zauna tare da waɗannan mutane shekara biyu yuzhiru an-nasaka wal ibadata yana bayyana cewa shi mutumin kirki ne mai bautar Allah wa qira'atul qur'ani was-sawm yawan karatun alqur'ani da azumi fa galaba alal baladi yarin jayi gaba ɗaya mutanen garin suna jin maganar shi hatta idza tamakkana azhara annahu amiya bayan da ya tabbatar kowa ya da shi ran nan kawai sai ya fara iddiayin cewa ya makaci sai ya dinga nuna kamar baya gani kuma ƙarya ne fa kana yuqadu ila masjidi har aka samu mishi dan jagora da ke kai shi masallaci wayata ama fi kulli ahadin uhudin fi kulli ahadin shuhuran wani lokaci sai watanni cewa baya gani sai kuma tana yace idan ya dan dawo kamar irin farkon makanta din nan ana dindimi ana gani ba a gani abin yana raguwa a hankali summa zahara annahu zaminun daga baya sai bayyana musu cewa ai yanzu ya makance gaba ɗaya baya gani ya zama dindin to fa kana yahbu wa yuhmalu ila almasjidi sai zama har yakan yi dafe ya dinga dafa katanga ya kai masallaci ko su zo su tafi da shi masallaci hatta madat sanatu wa taqarrara fi nufusi amahu aka shekara guda har mutane suka yadda cewa dai wannan mutumin ya makance wa zamaniyatu cewa ko makantan nan har abada ce فقال لهم بعد ذلك رنن سي wannan yaran hallaju sai yace musu ra'aytun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fil nawm ai naga manzon Allah naga ma'aikin Allah a cikin mafarki ya qulu kuma yace da ni innahu yatruku hadhal balada abdun salihun mujabud da'wa kwanan nan akwai wani mutumi bawan Allah na kirki wanda Allah kirkabar addu'a su zai zo garin nan takunu afiyatuka ala yadihi wa du'ai zaka samu waraka a hannun shi idan ka zai dawo fatulubu li kulla man yajtazu min alfuqara'i aw min as-sufiyyati da Allah ta'ala an yufarrija an ku je ku duba mana duk wani bako wanda yake sufi ko malami a zo mana da shi hala wannan mafarki na wai gaskata in samu waraka fata'allaqatun nufusu liwurudil abd salih shikenan sai kowa hankalin shi ya koma ana tajirin zuwan wannan bawan Allah to bayan lokaci dama sun shirya da Hallaji cewa zai fullo garin ne bayan shekara uku shikenan ana nan kwana kadan wa madal adalul ladhi bainahu wa bainal hallaji lokacin da suka tsara ya kare faqadimal balada wa labisa siyab as-sufa war riqaqa shi ga Hallaji ya iso da irin siffar da aka bada labari a mafarkin nan qala lahu wa tafarrada fil jami'i sai je zauna a masallaci fa qala al-a'ma sai shi makahon yace ihmiluni ilayhi da aka baka bashi labarin ai ai wani bakon shehi ga kamar da yake sai ce ku kai ni wurin shi ina ganin shine ma'aiki ya gaya mu falamma hasala indahu wa alima annahu al-hallaja annahu al-hallaju qala lahu ya abdullah ra'aytu fi an-nawmi kaza wa kaza fad'ullaha ta'ala li da yaje tabbatar shine mai gidan nashi ne abokin shirye ko wannan din sai ya ce mishi ya kai bawan Allah kaji abin da gani a farki kamar addu'a faqala wa man ana wa ma ta haki yace wane ne ni ina na isa da wannan karama irin tawalu'un nan na ƙarya ni ban san wannan zancen ba amma dai bar dai in maka addu'a dai tunda dai ka ce a maka thumma da'alahu wa masaha yadahu alayhi faqama mubsiran sahiha ya mushi addu'a ya shafa mushi a fuska shikenan sai ya miƙe ana takabbara a ta tasbihi shikenan sai ya warke dudar fanqalabal balad gari ya juye sai abin da suka fara wa kasuran nasu alal hallaj mutane suka taru suna ta neman addu'a da tabarruki fatarakahum wa kharaja min albaladi sai ya sulale bagar wa aqama almutaami almubarra mimma fihi shuhura shi kuma wannan abokin yaudara ya zauna tsawon lokaci yana jira watanni kuma qala lahum sanan sai ya ce musu inna min haqqillahi indi waraddihi jawarihi alayya an ufrida bil ibadati infirada an anfara bil ibadati infiradan akthara min hadha. Yace to ni ina ganin daga cikin yadda zan biya Allah wannan baiwa da ya mune ya dawo mune da ido na ta hanyar wannan bawan Allah shine zan baggari in koma kawai ne tabbata Allah fi da wanda nake wa an yakuna maqani fil ghazwi. Dan haka yanzu bazan tsaya kawai a karatu da wa'azi da azumi ba, zan tafi jihadi daga kalmar Allah, zan je shiga cikin sojoji ayi jihadi ne. Wa qad alimtu amiltu alal khuruj ila tarsus, zan fita kasar tarsus lokacin ana yaki da rumawa a wajen. Fa man kana lahu hajatun yahmiluha, duk wanda yake da wata bukata to ya kawo a tafi mai da ita. Shikenan fa akhraja hadha alf dirhamin wa qala ughzu bihadhihi an, sai wannan ya kawo buhun kudi yace to ga wannan guzuri aje ayi jihadi da kalmar Allah. Shikenan wa akhraja hadha 100 dinarin, wani ya kawo dinari 100, suka dinga tara mishi kudi gaba daya, ya tara kudi masu yawa. Shikenan sai ya fita falahika bil hajjaj wa qasamahu alaiha, suka je suka raba kudin, kaji dabarar da suka yi shiri ne aka yi plan ne na shekaru da a cuci mutane. Har yanzu haka suke wa jahilai wannan plan din, da zaran an yi magana sai su ce munkari ne, munkari ma yake cewa ko munkiri, wato wanda yake kareta karama da sauransu. To haka dai Hallaju ya ta wannan zalunci da sauransu. Gashi ya ce wa bil jumlati fa hadithuhu tawilun, a takeice zancen shi yana da yawa, labarin Hallaju na da yawa. Wa qissatuhu mashhura, qissar shi tana da yawa. Wallahu yatawalla sarair, Allah shi san sirrinsa. Yace wa yuqalu, an ce inna abul abbas ibnu surayj kana idza su'ila anhu yaqul, ibnu surayj malami ne, babban malami, in an tambaye shi game da Hallaju sai yace hadha rajulun khafiya anni halu, ni wannan mutumin ban san halin, ban san me gaskiyarsa ba. Wa ma aquli fi shay'in, ni ba ruwana da shi, ba ruwana. Wa kana qad jara minhu kalamun fi majlisi hamid ibn al abbas al wazir al imam al muqtadir bi hadarati al qadi abi umar fa afta bi halidani, an taba tattaunawa a gaban wani malami al qadi abi umar, sai ya ce wannan mutumin jinin shaharasta. Wa kataba khatahu bi dhalika, ya rubuta fatawa akan haka. Wa kataba ma'ahu man hadara al majlisa min al fuqaha, duk malaman da suke wurin suka ce babu shakka wannan batacce ne a kashe shi. To da akai haka wannan fatawa ce. Wa kataba al waziru ila al muqtadir, aka rubuta wa halifa a lokacin bi khabarihi yukhbiruhu bima jara fil majlisi wa sayr al fatwa, ya bashi labarin abin da ya faru da kuma abin da aka bada fatawa akai. Fa ada jawabul muqtadir bi anna al qudat idha kanu qad aftau bi qatlihi falyusallam ila sahibi shurta, aka ce in dai malamai sun ba da fatawa alƙalai akan a kashe shi, to a mika shi ga kwamishinan 'yan sanda. Waliyataqaddam ilayhi bi darbihi alf sawtin, aka ce a mishi bulala 1000. Fa in mata min ad-darbi, in ya mutu shikenan, wa illa in bai mutu ba, darabahu alf sawtin ukhra, a ƙara mishi guda 1000. Thumma tudrabu unuqu, idan har yanzu bai mutu ba, to a kashe shi ta hanyar sare kanshi. Fasallamahu al-waziru ila ash-sharti ila ash-shurta wa qala lahu ila ash-sharti wa qala lahu ma rasama bihi al-muqtadir, aka bashi labarin cewa ga abinda halifa yace. Wa qala in lam yatlaf bid-darbi fatuqta'u yaduhu thumma rijluhu thumma yaduhu thumma rijluhu thumma tuhazzu raqabatu, aka ce idan yaki mutuwa asara hannu asara kafa asara hannu asara kafa sannan asara wuya wato raqu jisatu sannan a kona gawa. Wa in khada'aka wa qala, in ya nemi yaudare ka ya ga maka wata magana, wa qala laka ana ujri al-furata wa dijla zahaban wa fidda, yace zan baka zinariya da azurfa kaza kaza kaza, fala taqbal minhu wala tarfa al-uqubata anhu, karka yadda kuma karka rage mishi abin nan, karka rage mishi wato azaba. To haka ko akai ta dukan shi, akai ta dukan shi daga ƙarshe akai mishi duk wannan abubuwa, aka kona gawa aka zuba tokar a cikin dijila. To sai wani abu ya faru, malam yace wattafaka an zadat dijila fi tilka sana ziyaratan wafira, wannan kogin a wannan lokacin sai ya tumbatso yayi ambaliya ya cika. Fadda'a ashabuhu anna zalika bi sababi ilqa'i ramadihi fiha, sai suka ce ai wannan ya faru ne saboda an sa to kashi a ciki. Wadda'a ba'du ashabi annahu lam yuqtal, wasu suka ce ai ba shi aka kashe ba, wa inma alqashabahu ala adwillah, ya shiga cikin wani ne abokin gaban shi aka shishwe da aka yi irin yadda aka yi na Annabi Isa, kaga bata akan bata kenan.
Wadda abaduhum annahu ra'ahu fi dhalika al-yawm ba'd alladhi ayanuhu min al-hali allati jarat alayhi,
bayan fa an kashe shi a bainal jama'a sai wasu suka ce ai sun ganshi bayan an gama wannan abin yana yawo akan wani jaki, ai yana ce musu kuma kuna so ku zo mahaukata kaman sauran mutane ne, kuma kuna tsamanin da gaske ne an kashe ni, to targama ce dai mai tsawo, wannan takaitawa ce kwarai da gaske, za a ba mutane wanda suke so su photocopy wajen dan su karanta ta a ciki. To wannan kaji daga al-imamu Ibn Khallika ne kenan. Sai mu je littafi na gaba, shine al-imamu Az-Zahabi a cikin Siru A'lamin Nubala, wannan mujalladi na 14 ne, daru muassasatir risala su suka buga shi. Al-Imam Az-Zahabi ya mishi tarjuma mai tsawo kwarai, zamu takaita bayani akan ta, gata daga shafi na 313 lambar tarjuma ta 205, yace al-Hallaj yace huwa al-Husayn ibn Mansur ibn Mahma ibn Mahmi Abu Abdullah wa yuqalu Abu Mughith al-Farisi al-Baydawi al-Sufi, gashi nan kamar yadda muka ji a can bayani akan sunan shi, yace na sha'a al-Husayn bitustar, ya taso a garin Tustar, wannan duka garuruwan suna kasar Iran ne har yanzu. Fa sahiba Sahal ibn Abdullah al-Tustari wa sahiba bi Baghdad al-Junayda wa Abul Husayn an-Nuri وصحب أمر بن عثمان المكي وأكثر الترحالة والأسفارة والمجاهدة. يتي يا زونا أقبان من ينسوف يا إيران سهالو ابن عبد الله التستري دا جنيدو أقرم بغدادا دا أبو الحسين النوري دا أمر بن عثمان المكي سنن يا يوي تتفيه تفيه دا يا وچا يا وچي دا أقرم تربية زوجي يسا أكام ودن نين إيران سفوفي دا أكا جيغا مدشي. مالن ذهبي يتي وكان يصحح حاله ابو العباس بن عطاء ومحمد بن خفيف وابراهيم وابو القاسم النصر ابادي yace wadannan malaman daga cikin sufaye suna daga cikin masu ganin shi a matsayin mutumin kirki, wadannan abu al-abbas ibn ata muhammad ibn khafif ibrahim abu al-qasim an-nasr abadi yace wa tabarra'a min husair as-sufiyyati wal mashayikh wal ulama'i, sauran kuma gaba ɗaya sufai da shehunai da dukkanin malaman musulunci suka yi baran da shi. Limasa tara, saboda abin da zaka zo ka gani a nan gaba cikin tarihin nan, min su isirati, na mummunan halinsa, wa muruqihi, da yadda ya fice daga addini, wa minhum man nasabahu ila al-hululi, akwai wanda suka ce ya riga ya fita daga addini gaba ɗaya, wa minhum man nasabahu ila zandaka, akwai wanda suka ce zindike, wa ila sha'abaza, akwai wanda suka ce dan rufa'id ne, wa ila zakwara, wanda suka ce dan bori ne, wa qad tasattara bihi ta'ifatu min dhawi ad-dalal wal inhilal, akwai batattu wanda suka fita daga addini da dama wanda suke bin bayan shi, wan tahaluhu, suka shiga irin addinin sa, wa rawaju bihi alal juhali, suke kambama al'amarin shi a gaban jahili, haka dauka wali ka tarjuma kenan irin ta babban malami. Zahabi ya kawo maganganu waɗanda ya ɗauko su daga littafin tarihu majalati Baghdad, wanda ɗan Hallaju ne na cikinsa yake bada labari a jumlace irin yadda abin ya faru, da irin yadda shehunai suka yi taka tsantsan suka tsoratar da ɗalibansu a kan shi, da kuma abin da shi ɗan nashi yake ganin kamar an yi mishi hasada ne, an haɗa shi da sarakuna sun cutar da shi, sun yi mai kaza. Gashi inda yake cewa حدثني مسعود ابن ناصر الشجري قال حدثنا ابن باكويه اخبرني حمد بن الحلاج كاجي سنن دان ناشي اخبرني حمد ابن الحلاج شيني بعد لبارين cewa an haife shi ne baban shi a garin Albayda, ga inda ya taso ga malaman shi kuma ana kiran shi da sunaye iri daban-daban, yana abubuwa kaza da kaza, ya je gari kaza, ya zauna gari kaza, sannan kuma aka wayi gari yayi shahara tun kafin ya girma shekaru, shine mutane suka fara mishi wato hasada, suka fara yin maganganu akan shi, suka hada shi da sarakuna suka sa aka mishi taron dangi, aka yi ta abin nan maganganu akan shi har abin ya kai ga an kashe shi. To duk wannan yana nan a cikin tarihu Baghdad.
الخطيب يا كاوش يجي وقال أبو نصر السراج صاحب الحلاج عمرو بن عثمان وسرق منه كتبا فيها شيء من علم التصوف حلاج يا زونا دا عمرو بن عثمان المكي mai sata ta littafai na sufai fada alaihi amrun sai wannan malami ya mishi baka addu'a yace Allahumma qata yadaihi wa rijlihi ya Allah ka sa yanke hannayen shi da kafafun shi kuma haka aka kashe shi wa qala abul walid kana al mashayikh yastasqiluna kalamuhu shehunne sun kasance suna ganin munin maganar sa wa yanaluna minhu suna sarar shi bi annahu kana ya'khudhu nafsuhu bi ashiya'a tukhalifu shari'a domin yana yin abubuwa da suka saba wa addini wa tariqatu zuhadi kuma sun saba wa tariqan sufai wa kana yadda ilmu habbata lillahi kuma yana nuna cewa wai shi mai kauna Allah ne wa yadhharu minhu ma yukhalifu da'awahu amma aikace abin da yake ya saba wa abin da yake fada qultu zahabi yace wala raiba anna ittiba'ar rasul sallallahu alaihi wasallama alamun li mahabbati llahi ta'ala babu ku kwanto akan cewa bin annabi sallallahu alaihi wasallama shine tutar wato kauna Allah sai kawo aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in da gaske ne kuna bin Allah in kun ce kuna bin Allah kuna kauna Allah to kuma manzon Allah biyayya sai Allah ya kaunace ku kuma ya gafarta muku zunuban ku Allah ka samu a cikin wadanda suke kaunatar Allah yace قال السلمي وسمعت أبا علي الحمداني يقول سألت إبراهيم بن شيبان عن الحلاج فقال من أحب أن ينظر إلى ثمرات الدعاوى الفاسدة وانديكي سو يقع ابنك أريا إن كان سوك قد دعواتك أريا فلينظر إلى الحلاج وما صار إليه توك الله حلاج إن كان سوك قد متنديك أريا أتكين أديني يجي تكلمة حلاج سيتي وحدثنا أبو الفوارس الجوزداني قال حدثنا ابراهيم بن شيبان قال سلم استاذي ابو عبد الله المغربي على عمرو بن عثمان فجاراه في مساله وترانا مالمم يجي دونا ترى دا عمرو بن عثمان مالمم حلاج دين كينو suka tattauna akan wata mas'ala fajara fi urd al kalam an qala a cikin zancan har sai aka kai ga ha huna aka kai ga fadin cewa ha huna shabun ala jabal abi qubais akwai wani yaro matashi anan yana zama akan dutsen Abu Qubais shi Hallaj din kenan falamma kharajna min indi amrin sa'idna ilayhi wa kana waqtal hajira da muka tashi sai muka je inda yake muka hawkan dutsen daidai sallar azhar fadakhalna alayhi fa idha huwa jalisun fi sihnid dari sai yana zaune a cikin farfajiyar gida ala sakhratin fi shamsi akan wani dan dutse kasar rana rana tana dukan shi wal araqu yasilu minhu ala sakhra yana ta yin zuffa tana zuba akan dutsen falamma nazara ilayhi almaghribi raja'a wa ashara bi yadi sai ya koma yace wa kowa a koma fa nazalla almasjida fa qala li abu abdullahi in ishta tara ma yalqa hadha sai yace da shi in dai ka rayu zaka ga abin da wannan zai wa qad qa'ada bi fa sa'alna anhu muka ce wane ne fa idha huwa alhallaj sai aka ga ashe hallaj din to gashi nan dai jama'a ya ci gaba da kawowa sai ya dauko magana daga ibnu nadimi yace qara'atu bi khatti ubaydillah ibn ahmad ibn abi tahir kana al-hallaj musha'abidan hallaj fadar fa'ida ne muhtalan dan fuwan nay ne ya ta'ata tasarrufa yana yin wato yan dabaru irin na rufa'ido wa yadda yi kullu ilmin yana da awai ya san komai wa kana sifran min dalika alhalin zero ne babu ilimi tare da shi wa kana ya'rifu fil kimiya amma ya san ilimi na dabarun hada rufa'ido shi suke ce mai kimiya a wancan lokacin ya san wato bokanci da rufa'ido wa kana miqdaman jasuran ala salatin ya kasance mutun ne da yake da ganganci da yi wa sarakuna wato shigege murtakiban lil azaim wanda yake fadawa duk wani mummunan laifi yarumu iqlabad duwali yana so ne ya juyi mulki wa yadda'i inda ashabihi al-ilahiyya yana cewa mutanen shi shi Allah ne wa yaqulu bil hululi yana cewa Allah ya shiga jikin shi wa yadhiru tashayyu'a lil muluki yana bayyana wa sarakunan cewa shi dan shi'a ne tunda yaga suna son shi'anci wa madahib as-sufiyyati lil amma in yaga kun talakawa kuma su kuma tunda suna son sufanci sai gwada masa shi ba sufi ne wa fi tadha'ifi dhalika yadda'i anna al-aliha anna al-ilahiyyata halal bi sannan kuma yana nuna cewa Allah yana shiga jikin shi sai ya ci gaba da cewa ibnu bakawayhi sami'tu muhammad ibn khafifin sami'tu abaya aquban nahar juri yaqulu dakhala al-hallaj makkata hallaj ya shiga kasar makka wa ma'ahu 400 rajul da mutane magoya bayan shi mutum 400 fa akhadha kullu shaykhin min shuyukhi sufiyyati jama'ata sai shehunan wannan wuri kowa ya dauki wasu daga ciki ya ba su masauki falamma kana waqtul maghrib ji'tu ilayhi da lokacin sallar magriba tayi sai naje gunshi qultu sai nace qum nufdir ka tashi mu je mu sha ruwa fa qala na'kulu ala ra'si abi qubays ma hukan dutsen nan mu je mu ci abinci fa sa'idna falamma akalna qala da husayn da muka je aka ci abin kariya azumi sai yace lam na'kul shay'an hulwan ba mu ci wani abu daga cikin kayan dadi ba dan biskit haka ko lemu da sauransu qultu alaysa qad akalna tamra aka ce haba algata malam ba mun ci dabino ba shi ma yana da zaki ai fa qala uridu shay'an massatuhun nara ina son wani abu ne wanda kaman cake haka ko gurasa wani abu da wuta ta taba shi sai yace fa akhadha fa hamma wa akhadha rakwatan wa ghaba sa'atan sai ya dauki wata sanda sai ya tafi ba a ganshi ba da tsawon lokaci ya kure summa raja'a ma'ahu jamun halwa sai zo musu da biskit ko kace alkaki wato wani abu lafiyayye mai dadi fa da ubaina idina yazo ya aje yace bismillah a ci fa akhadha alqawmu ya'kuluna wa ana aqulu sai ana ta ci ni kuma a raina ina cewa qad akhadha fi san'ati allati nasaba ilayhi amr ibn usman gaskiya ne abinda ake fada na cewa dan yaudara ne gashi mun gani fa akhadtu qit'atan sai na yanki wani yanki na alkakin nan wa nazaltu alwadi sai na sauka cikin kasuwar da take kasan dutsa kasuwar dake kusa da harami wa durtu ala alhallawina na dinga shiga shagon masu saida kayan dadi iri daban-daban urihim tilka alhalwa ina nuna musu wannan abin ce kana da irin wannan wasaluhum agunka aka sai wannan hatta qalat li tabbakhatun hawata mata mai saida cake tace mini la ya'malu hadha illa bi zabidin illa annahu la yumkinu hamluhu fala adri kaifa humila sai tace to wannan abin da ba a yin shi sai an saka kaza da kaza da kaza ta bada bayanin yadda ake tace kuma bai yiwa a dauke shi haka kawai a tafi da shi ban sai da aka yi aka dauke shi ba anan aka yi shi ba zai yiwa a fita da shi ba tare da na gani ba amma ban sai da aka yi aka fita da shi ba faraja arajulun min zabid tace wannan abin ba a yin shi sai a garin zabid garin su a can yaman ba zai yi kuma yanzu a ce an kawo shi nan ya zo nan yadda yake din nan yanzu ba zuwa ake asiyo to wata rana bayan tsawon lokaci sai wani mutum ya zo daga wancan gari na zabid faraja arajulun min zabid ila zabid fata'arrafa alkhubza bi zabid sai ya gane yace gaskiya ne irin wannan gurasa ce ko cake ne irin na garin mu da ya koma garin su sai yake tambaya hal da'a li'ad min alhallawina jamun alamatu kaza wa kaza a cikin ku akwai wanda ya taba yin cake mai kama da kaza ya bata wa idha bihi qad humila min dukkani insanin hallawi da aka yi cigiya sai aka tabbatar da a wannan rana an sace irin wannan cake din a wata rumfa ta wani ma'ana aljinu ta suka kasato mishi kenan ya je gefe ne yayi ma aljinu gaisuwa ya musu salati irin wanda suke so wadanda yake aiki da su su kuma suka tafi wani gari a kasar Yaman nan take suka je shagon wani mai saida kayan dadi suka sato suka kawo mishi shi kuma yana yi maza ya kai ma mutanen da yake cin abincin sharuwa da su dan ya nuna karama kun ga tabbatar cewa lalle dan bokanci ne kenan fasaha indi anna rajula makhdumun ci to lalle wannan mutumin shedanan aljinu ne suke aiki da shi dan su halakar da mutane ka je irin labaran nashi da ba قال ابن باكويه حدثنا ابو عبد الله بن مفلح قال حدثنا طاهر بن عبد الله التستري قال تعجبت من امر الحلاج يجي نايما ماكن الامر الحلاج فلم ارى فلم ازل اتتبع واطلب الهيله واتعلم النار زياد لاقف على ما هو عليه بنغشه با ina koyan duk wasu dabaru da yadda ake yin rufaido dan daina gane wayaya yake yin nashi فدخلت عليه يوم من الايام وترانا سي نشيغا اندي يكي وسلمت ني سلمى وجلست ساعه نزاونا تصاون زما فقال لي سي يجي دني يا طاهر لا تتعنى فان الذي تراه وتسمعه من فعل الاشخاص لا من فعلي يجي كركا وهل دكنكا ابنده كيكي غنن yana faruwa wasu ne suke mun bari nake yi ba la tazunnu annahu karamatun أو شعوذة باكرما بتي بارفائدة بني فعل الأشخاص أي كم متى نمو يعني هكي يكيف دا الأشخاص قاشي يتي يعني الجن يتي أي الزنوني سكي مشا أيوكم باشي يكي قاشي يكي تيوا إن الحلاجة لما قدم بغدادة استقوى خلق من الناس والرؤساء sa da yazo bagadaza ya rudar da mutane da dama da kuma shugabanni wa kana ta'amuhu fi rafida aqwa in shi'a masu zagin sahabbai sun fi san shi fiye da sauran mutane da dukhulihi fi tariqihim saboda yana irin harkar su farasal abasahl ibn nawbakht yastaghwihi wa kana abu salim fatinan sai ya aika wa da wani mutum mai suna abu salim yana so ya rudar da shi to wannan mutumin kuma yana da zurfin tunani فقال لرسوله سيتشوا لنساقهم هذه المعجزات التي يظهرها يمكن فيها الحيل وانا ابن ديكي نوناوا اكوي دبارا اتشكي ولكني رجل غزل ولا لذة لي اكبر من النساء فاما كاغن متني مي سان ماتا كوما غاشي نا سوف انا سان هولدا دا ماتا وانا مبتلى بالسلع فان جعل لي شعرا كاغا غاشي ناي ابين نو سانكو ina so hallaju ya dawo min da gashi yayi da mata za su suni idan ya dawo fa inja alali sha'aran wa radda lihiyati sauda ya mayan min da gemu na baki amantu bima yadu yaduni ilahi duk abin da ya fara zan yadda wa qultu innahu babul imami zan ce ma shine wato mahadi wa in sha'a qultu innahu al-imamu ko in ce shi yaran mahadi ne ko in ce shi mahadi ne gaba daya wa in sha'a in ma yana so innahu nabiyyun zan ce ma annabi ne shi wa in sha'a qultu innahu Allah in ya so ma in ce shi Allah ne zan fada fa aisal hallaju wa kafa'al sai ya kasa yace ko abin nake so san kwannan ya cire in ga gashi ya dawo sannan wannan farin gemun ya kuma baki duk abin da kace in ce kai ne zan fada sai ya kasa aljanna shi ma ba su yi wannan ba ina fata mun gane wannan jama'a ina da tsallake mana saboda tarihin da yawa sai yake cewa wa yurwa أن رجلا قال للحلاج أريد تفاحة ولم يكن وقت ونيتي مشي إنا سان أبل كما بزمان أبل بني فأومع بيده إلى الهواء سيدك هنش زوا تكن سررا سما فأعطاهم تفاحة سيميك أمسو أبل وقال هذه من الجنة إيش وانا تعال الجنة فقيل له فاكهة الجنة غير متغيرة أكتشتو أي رنك يردي dan ita can aljanna ai baya lalacewa baya ridewa wa hadhihi fiha duda wannan ku ga tsana a jikinta fa qala sai yace bari ku ji saboda tsabar shedanci fa qala li annaha kharajat min daril baqa ila daril fana ce ina sani abin da yasa ta zama haka saboda an baro da ita lahira gidan tabbata a can ne ba ta lalacewa amma a hanya zuwa duniya ta samu matsala fa halla biha juz'un min albala'i shine yanayin duniya ya riske ta sai zahabi yace fanzur ila tarami hadal miskin ila alkaramat wal khawariki fa na'udhu billahi min alkhidlani zahabi yace ka duba ga yanda wannan shashashan yake shiga cikin barna ko ya ga gaskiya ko an kure shi ba yadda ya kuru yace Allah ka tsare mu daga tabewa shine sai maza ya kawo magana yace fa an umar radiyallahu anhu annahu kana yata'awwadu min khushu'il nifaq Umar yana roƙon Allah ya tsare shi daga natsuwa ta munafunci wanda ba ta Allah da Annabi ba. Zahabi ya ce wa fi sanati ihda wa 300 udkhila al-hallaj Baghdad mashhuran ala jamalin wa qabada qubida alayhi bis-susi wa humila ila ar-ra'ishi fa ba'atha bihi ila Baghdad fasuliba hayyan wa nudiya alayhi hadha ahadu du'atil qaramita fa'rifu aka kama shi aka tafi da shi aka kulle shi a wannan lokacin ne a cikin dogon tarihin bazan karanta mana shi yadda yake da tsayi ba za mu tsallake zuwa wasu maganganu suke can gaba da aka kamo shi aka kulle shi a wani daki wani daga cikin kamar a ce masu aikin tara yan gidan yari da yake ce musu gandare ba wanda ke kai mishi abinci ya kai mai abinci sai aka ga ya taho a guje afu malam aka ce ya kai yace na gan shi ne ya cika ɗakin kamar balambalan ya cika ɗakin ban masa ga tsinke ya ruga da gudu sai da ya zazzabi shi wannan dan gandare mu sai da aka ta mishi ruqya aka ta hada mishi gadali yana sha aka ce ƙarya yake ce wallahi shi abin da ya gani kenan yace ya ga mutumin ya cika ɗaki kamar balambalan ba masa ga tsinke to haka dai duk da haka dai suka yi suka turje dai aka kama abun banza aka ji aka yanka shi fasuliba hayyan da ran shi aka tsire shi sannan yana kan abun tsirewan aka dinga zaftare jikin shi daban-daban har aka kashe shi gaba daya malam yace qala tanwahi ha haddathani ahmad ibn yusuf al-azraq qala balagani anna al-hallaja kana la ya'kulu shay'an shahara sai wata guda bai ci komai ba fahalani hadha sai nace kai anya kuwa wa kana bayna abul faraj wa bayna ruhani sufi mawadda ya kasance suna da zumunci da wannan mutumi shi wanda aka ba labarin bai yadda ba yana da zumunci da wani wa kana muhaddisan salihan shi ruhani sufi malami ne wa kana al-qasari gulam al-hallaj zawj ukhti akwai wani yaron hallaju yana auren yar uwancan fa sa'altuhu an zalika sai na tambaye shi fa kala amma ma kana al-hallaj yaf'aluhu fala a'lamu kayna kayfa kana yatimmu lahu yace gaskiya ne yana yin abubuwa da dama na ban mamaki ni ban san yadda yake yi su ba walakin sihri al-qasri qad akhadha nafsuhu wa darajaha hatta sara yasbiru al-akli 15 yawman aqalla wa akthar yace to amma sirikin nawa ya saba da yunwa yayi training yana da endurance yana iya kwana 15 bai ci komai ba wa kana yatimmu lahu zalika bihilatin takhfa alayya akwai dabarun da yake ban san yadda yake ba qala ma khubisa fi jumlatil hallajiya da aka kama shi da su da sauran mabiyan hallaju kashafa hali sai ya gaya min yadda yake wa qala li yake cewa innar rasada idha waqabil insan wa qala falam yankashif ma'ahu hila da'ufa anhu ar-rasad thumma la yazalu yad'ufu kullama lam tankashif hilatu hatta yabtala aslan fayatamakkana hina idhin min fi'li ma yurid yace idan mutun ya saba da yunwa ne zai ta saba wa kanshi ta hakuri tun yana jin rauni har raunin ma ya kare sai da kuma zai iya yin fiye da abin da ake tsammani to haka yake yace to kuma sai kwana 15 ya kure kwana 15 din lokacin ya kai karshen abin da zai iya kurewa sai suka kama shi da karfin tsiya suka dura mai abinci suka ce kai mutum musu shi sirkin hallajo suka ce kai mutum musu a gidan fursa din su suka dura mai abinci da karfin tsiya shikenan sai kuma ya samu karfi qala sulami wa hukiya annahu ru'ya waqifan fil mawqif wan nasu fi du'a wa huwa yaqulu an ganshi wata rana a arafa ana ta'addaa shi kuma yana cewa anazuka amma qarafaka bihi ibaduka wa abra'u ilayka mimma wahadaka bihi almuwahhiduna unazuka ya allah ni ina tsarkake ka amma qarafaka bihi ibaduka daga duk abinda bayinka suka aikata gare ka wa abra'u ilayka mimma wahadaka bihi almuwahhiduna ina neman wato nayi baran da abinda masu tauhidi suke fada game da kai a arafa yake fada wannan zabi yake cewa hadha ainuz zandaka wannan shine tsabaragen zindikanci fa innahu tabarra'a mimma wahada Allahu laha bihil muwahhiduna yace yana baran da abinda masu tauhidi suke fada alladhina humus sahabatu wattabi'una wasairul a'imma sahabbai da tabi'ai da na bayan su fa hal wahaduhu ta'ala illa bi kalimatil ikhlas ba da kalmar la ilaha illallah suke tsayinta Allah ba allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa man qalaha min qalbihi faqad haruma maluhu wa damu wanda ya fade ta daga zuciyarsa da dukiyarsa da jininsa ya zama haramtacce wa hiya la ilaha illallah fa idza bari'a as-sufi minha fa huwa mal'unun zindiqun duk wanda yace wai shi dan dariqa ne amma babu ruwan shi la ilaha illallah yace to wannan tsinane ne zindiki ne huwa sufiyyu zigi dan dariqa ne kai a riga wazahiri dan dariqa ne a fili mustatirun bin nasab ila al-arifina yana danganta kanshi ga masana Allah wa fil batini fa huwa min sufiyatil falasifa a ada'ir rusul amma akwai dan dariqa ne na falsafawa masu kin annabawa kama kana jama'atun fi ayyamin nabiy sallallahu alaihi wasallam muntasibuna ila suhbatihi wa ila millatihi wa hum fil batini min maradil munafiqina kamar da aka samu farkon musulunci akwai masu shiga cikin tawaga sahabbai da addinin musulunci amma kuma munafikai ne qalla ya'rifuhum nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wala ya'lamu bihim manzo Allah bai san su ba sai Allah yake cewa game da su min ahlil madinati maradu alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn
a cikin mutanen Madina akwai wanda suke sun yi shiga cikin munafunci, kai baka san su ba, kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce mu muka san su kuma zamu musu azaba sau biyu a nan duniya, suna cikin azabar tsoro da bakin ciki. Ya sabuna kullu sayatin alaihi zalika bi annahum amanu summa kafaru fa tudi ala qulubihim, wannan ma yayi shi su bala'i. Sannan kuma ranar alkiyama kuma fi darkil asfali minan nar, shine sanu'adhibuhum marratayn, Allah ka tsare mu daga munafunci. Gashi nan dai Zahabi yayi ta dogon sharhi akan wannan magana, sai ya ci gaba da cewa summa alam anna ahlal qiblati kullihim mu'minihim kulluhum mu'minuhum wa fasiquhum wa sunniyuhum wa mubtadi'uhum siwa sahaba lam yajma'u ala muslimin bi annahu sayyidun najin wa lam yajma'u ala muslim bi annahu shaqiyun halik fa hadha as-siddiqu fardul umma qad alimta tafarruquhum fihi. Yace to ka sani da shi, bayan da ya gama kawo magana akan Hajjaju yayi wadannan akan Hallaju yayi wadannan tariqat, sai yace to ka sani fa babu wani mutum, dukkan musulmai gaba ɗaya sun hadu akan cewa babu wani mutum a cikin mumini da fasiki da mutumin kirki da na banza in banda sahabbai, babu wani mutum da za a ce wannan ya tsira tsira ta gaba ɗaya, ko kuma a ce wannan shaki ne har abada. Yace ga siddiqul umma sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, ka duba ga yadda kan musulmai ya hada ya rabu akan shi, akwai musulmai da suke jin haushin shi. وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي وكذلك ابن الزبير وكذلك الحجاج وكذلك المأمون وكذلك بشر المريسي وكذلك احمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي وهل مجرى من الاعيان في الخير والشر الى يومك هذا. دو wadannan mutanen Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Zubair, Hajjaj, Ma'mun, Bishr al-Marisi, Ahmad dan Hanbali, Shafi'i, Bukhari, Nasa'i da duk sauran mutanen da ka sani na kirki ko na banza, ila yaumika haza zuwa yau dinnan da kake jin wannan magana, fama min imamin kamilin fil khairi illa wa samma unasun min jahalatil muslimina wa mubtadi'ihim yadhmunahu wa yahtuna alayhi. Ba wani limami na kirki sai an samu wasu wawaye jahilai cikin musulmai cikin yan bid'a suna zagin shi, suna kwashe kafar shi. Wa min ra'asin fil bid'ati, babu wani shugaba na bid'a wattajahumi ko bajahami war rafudi ko shi'anci illa walahu unasun yantasiruna lahu, sai ka samu wasu wawaye jahilai suna goyon bayan shi, suna taimakon tafarke shi. Waye zubbuna anhu, suna kare shi. Waye dinuna bi qaulihi, suna bin irin addinin shi bi hawan da san zuciyarsu wa jahali da tsabaragen jahilci. Haka ji wani ya ce in yazo ya ga limamin shi yana rawa, shi ma rawar kawai zai kama, ba ka yin shi a suke faɗa ba. Duk wani mutum duk jahilcin shi da wautar shi, sai ka samu yana da magoya baya, kuma duk ilimin shi da ɗaukakar shi da nagartarsa, sai ka ga wasu kuma suna kwashe mai kafa, wasu ma kuma hala irin sani, wasu kuma da jahilci, wasu da rashin sani, wasu da sun yi nesa da shi. Yana so ya ta'aliki ne akan cewa kar ka rudu da ka ga wasu wai suna son Hallaju, yana burge su, suna nuna cewa mutumin kirki ne ba gaskiya bane. Ko kuma dan ka ji wani mutumin banza ko wani shedani yana sukar wani malami, ka dauka wannan malamin shikenan ya lalace, ba haka bane. Kamar yadda faɗa dinnan waɗannan duk da zaka bi tarihin su ɗaya bayan ɗaya, mun shayi magana akan irin waɗannan abubuwan tun daga kan malaman nan da ya ambata da wannan sarakunan su Hajjaju, su Ma'munu, su Bishrul Marisi, zaka ji maganganu iri daban-daban akan su. Haka malamai irin su Ahmad dan Hanbali, irin su Shafi'i, irin su Bukhari, irin su Nasa'i, irin su abin nan makamantan su, duka suna da makiya a cikin malamai ƴan uwansu, suna da kuma makiya a cikin jahilai, suna da makiya a cikin sarakuna, an musu sharri iri daban-daban. Ka gangaro kan kuma irin su Ibn Taymiya, irin su Ibn al-Qayyim, ko shi kanshi Zahabi din, duk suna da irin waɗannan da suka samu a cikin rayuwarsu. Yace babu wani mutum sai ka same shi da irin wannan. Wa innamal ibra bi qawli jumhuril umma al khalina min al hawa wal jahli, ana daukan zancen mutane ne mafiya yawa daga cikin al umma, mafiya yawan kuma wanda suka tsaretu daga san zuciya da jahilci. Al muttasifina bil wara'i wal ilmi, wanda suka sifantu da taka tsantsan da ilmi. Fatadabbar ya Abdullahi نحلة الحلاج الذي هو من رؤوس الكرامطة ودعاة الزندقة. يا كيباوان الله كسأيا كباء هنكري كسمي الدين الحلاج
Hallaju din nan na daga cikin shugabannin ƴan Shi'a batiniya karamita wa du'atul zandaka yana daga cikin masu kira zuwa ga zindikanci wa ansif kai adalci wa tawarra kai takazzan wa taqi zalika ka guje wannan addini na Hallaju wa hasib nafsaka kai kanka hisabi fa in tabarhana laka anna shama'ila hadha almar'i shama'ilu adul lilislam idan ka gane cewa wannan halayen da siffofin to halaye ne irin na maƙiyin musulunci wa muhibbir lirriasa mai san shugabanci harisin al-zuhuri mai san ya bayyana bi batilin wa bi haqqin ko da ƙarfi ko da tsiya ko da arziki fatabarra min da halati ka guje mushi wa in tabarhana laka wal iyadu billahi annahu kana wal halatu hadhihi muhiqqan hadiyan mahdiyan idan ko kace wai duk da haka kai kana ganin wai ya bayyana maka cewa mutumin kirki ne Allah ya tsare mu yace fajaddid islamaka to ka sake kalmar shahada wastagiz bi rabbika an yuwaffiqaka bil haqq ka nima Allah ya tsare ka ya nuna maka gaskiya gaskiya ce wa an yuthabbita qalbaka ala dinihi ka roki Allah ya saka akan addini in har yanzu kana ganin Hallaji mutumin kirki ne to kai kokari farko ka sake kalmar shahada ka tuba ka nima Allah ya shiryar da kai fa innamal huda nurun yaqdhifuhu Allahu fi qalbi abdihi almu'min muslim shiriya wani haske ne da Allah yake sakawa a cikin zuciyar bawa shi Allah ka sanya mana yace wala quwwata illa billah wa in shakakta wa lam ta'rif haqiqatahu wa tabarra'ta mimma rumiya bihi arahata nafsaka idan ko kace kai ba ruwanka ba za kai magana akan shi ba to ka huta wa lam yas'alka Allahu anhu aslan dama can Allah bai tambaye ka game da shi ba to gashi mun dauko wannan tattaunawa kuma da saura lokaci ya kure zamu dakata anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu karasa wannan tattaunawa daga cikin littafin nan na siru a'lamin nubala da kuma littafin lisanul mizan da littafin ainihin wato littafin ibnul jawzi shine littafin abin nan tarikhul al muntazam fi tarikhul muluki wal umam zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك